Open the door. Do you run home? Open the door. Do your shadow side. It wants to be loved, the hated. It wants to be caressed, the prickly. It wants to be seen, the hidden. It wants to be felt, the cold. It wants to be heard, the muted. It wants to be smelt, the smelly. It wants to be caressed, the ugly. It wants to be, that's all it wants. It wants to be held and wiggled like a little child. That's all it wants. Your shadow self. And most of all, to be welcomed and held like a little child. That's all it wants, your shadow da 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 da